Assalamu alaikum, farko dai zaka gaya mana sunanka da kuma jam'iyya ko kungiyar da kake ciki.
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana engineer Aminu Muhammad Malami, kuma nayi takara ta dan majalisar tarayya a jam'iyyar ADC a karamar hukumar Tarauni. Amma yanzu saboda yanayi na siyasa, kin san kusan siyasar abinda muka fuskanta a lokacin zabe shine siyasar Najeriya gida biyu ce. Ko kana jam'iyya mai mulki ko kuma kana ta adawa ta PDP. Wanda shine har yanzu zan iya cewa wayewar kan namu bai karfi ba, shi yasa yanzu maganar da nake miki na koma jam'iyyar PDP. Kuma abin da yasa muka koma jam'iyyar PDP mun ga ita ce a yanzu tafi dama-dama. Da APC ta tafi dama-dama, amma yanzu gaskiya fi sabilillahi a namu tunanin da kuma mu da muke ganin lamari na siyasa yanda ya kaya, PDP ta fi dama-dama. Kuma dama al'umma muke so mu hidimta, shi yasa muka shiga wannan jam'iyyar.
Sannan ya kamun ludan wannan sabon gwamnati, shin a tsare-tsarenta ta sanya matasa a wasu madafin iko ko kuwa har yanzu tana jan kafa?
Alhamdulillah, yanzu kamar yanda zan ce miki a yanda aka kwana, ina gaya miki a matsayina misali na dan Kano, kuma yanda na ga a yanda take sai mata kaya a Kano shine na farko da masu wannan manyan jam'iyyun guda biyu da APC da PDP ba su ba da dama wa kananan matasa barkati. Dan gaskiya a kunshin yanda aka bada takarkarin ma ka san dai wanda wasu sun dan kokarta, amma ba kowa ne ya bada takarar ba. Sai kuma yanzu abin da muke jira shine mukamai. Gaskiya ba zan ce ga wani hubbasa da aka fara matasa ba, saboda idan ka duba ai inda abinda ke faruwa shine tun daga yanda za a yi transition committee. Daga nan zaka gane in ka ga matasa sun yawa a cikin transition committee, to kana sa rai za a yi wa matashi wani abu. To amma fi sabilillahi kamar ni a garina na Kano, gaba ɗaya transition committee babu ma ɗan ƙasa da shekara 40 ana lissafin da na gani. Saboda haka kin ga ba zancen maganar kulawa da matashi a takaice a yanzu kenan.
Yaya kake ganin kamun lu don wannan sabon gwamnati da aka kafa? Shin matasa da suka samu dama a wannan zabuka da aka yi suna da yunkurin fito da wasu manufofin da zai kawo ci gaban matasa da ƙasa baki ɗaya?
To alhamdulillah, tambayar ki ta uku ta an saka matasa a madafin iko. A takaice dai a yanzu tun da kin ga ba a fara rabar makamai ba, kawai dai kwamitattuka ne da aka bude ne na transition, wanda a baya na gaya miki cewa babu wasu matasa a ciki. Har federal din zaki ga duba, in kika duba ta gani babu wani matashi da zaki dauka kice wannan dan kasa. To abin da muke fagara shine duk manyan da ke gani su ya kuga gawan su General Muhammadu Buhari duk suna shekara 30, 32, 35 har zuwa 40 lokacin suka samu dawadar da suka samu. Sai engineer Rabi Musa Kwankwa sanin da ake gani yanzu ba wani jagora sama da shi a siyasa a arewacin Najeriya tun yana shekara 31 abu ya je majalisa. To irin wa'annan abin muke magana shine matasa. Amma kwata-kwata in dai a wannan shekarun ne da nake gaya miki daga 40 zuwa ƙasa, gaskiya har yanzu ba mu ga wani motsi da ake nema a matashi ba. In dai da gaskiya ne tun da lokaci ya zo dab a transition committee muna sa rai mu ga cewa na shugaban ƙasa da na jiha mu ga atakalla ba a sa matasa ba a musu adalci ba a ce 5-5. A jihar Kano yanda aka kafa wannan committee wurin mutum 40 ko 50 kamata ya ce mun ga mutum 10 shine muka san cewa za a matasa abin da ya kamata. So a takaice dai a ƙarshe ina sa rai tunda an riga an yi mistake yanzu a transition, muna sa rai a mu commissiononi da za a yi da sauransu, Allah ya sa mu ji matasan a ciki.
Baraka Bashir, dandalin VOA.